نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a karatunmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha. Sifa ta sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka, inda a sati da ya gabata muka tsaya akan babi na as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa maw'iduha wa siyaguha, inda zamu tashi akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'uha, da wurin da ake yin ta, wa siyaguha, da kuma irin sigogi da ake yi wajen yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan kala-kalan salati wanda ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam su ne malam zai kawo mana, da kuma wurin da ake ita wannan salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam ke cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghayruhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin salati akan shi, yana salati a gare shi, fi at-tashahhud al-awwal wa ghayruhu, yana yin salati at-tahiyya ta hadi da kuma tahiyya ta bi. Kenan kaga wannan magana tana nuna mana cewa yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam at-tahiyya ba at-tahiyya ta karshe kai ake yi ba, ana yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiyya ta farko ma. Kenan sallah mai raka'a hudu, mai raka'a uku, da mai raka'a hudu, mai raka'a uku, gabaki ɗaya kenan ana yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiyya ta farko, kuma har lura da tahiyya ta karshe ba, sai tahiyya ta karshe kadai ba ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Yace kuma wa sanna zalika li ummatihi, hallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yin haka ga al'ummar shi. Haifu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi, bayan ya umurce su da yin salati a gare shi bayan sun yi sallama a gare shi. Mu ji da kyau, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummar shi su yi salati a gare shi bayan sun yi sallama a gare shi. Yau sai muka yi sallama a gare shi a cikin tahiyya, me muke cewa? Assalamu ala nabi ko assalamu alayka ayyuhan nabi. Kaga mun yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma aya da ta zo ta alqur'ani umarninta da ya zo ta akai inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenan idan kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama, kayi aiki da fada Allah wa sallimu taslima. Idan ka mishi salati, kayi aiki da umarnin Allah da yace sallu alaihi, an gane. Sai dai akwai takdimi da ta'khiri a ciki. Me takdimi da ta'khiri? A aya ta akai sallu alaihi wa sallimu, kuyi salati kuma kuyi sallama. A nan kuma sai kasance sallama aka fara yi tukun daga baya aka yi salatin, kenan shi ne sallamar da aka yi cikin tahiyya tukwana daga baya sai aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati. To manzo sallallahu alaihi wasallam umarnin shi ne kamar yanda ya tabbata a hadisi, wa allamahum anwa'an min siyagi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabban shi sigoji daban-daban na yi mishi salati kala-kala daban-daban. Ta farko malam sai ya kawo mana siga ta farko, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wannan ita ce siga ta farko da cikin sigogin da ake ma manzo sallallahu alaihi wasallam salati, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali ahli baitihi wa ala azwajihi wa zuriyatihi. Kenan kaga wannan salatin ya gama mi, ya gama iyalan manzo sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su a cikin wannan salati, ya gama iyallan shi, ya gama matan shi gabaki ɗaya a cikin wannan salati. Kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yanda ya koya wannan da aya ta sabko, inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi, Allah da mala'ikai suna ma manzo sallallahu alaihi wasallam salati. Sai kuma Allah ya ce, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ya kunu kai imani kuma annabi salati. Sai sahabbai suka taso suka isko manzo sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, ya zamu maka salati? Sun iya larabci, larabawa ne, sun san yadda za su yi su jera kalmomi, duka sun iya wannan, amma mi ba su ce ba bari su yi da kansu, ba su ce ba bari su tsara, ba su ce ba bari su yi su kawo, in ta yi a ce musu ta yi, in ba ta yi ba kuma su gyara. Kawai zawa suke suka ce, ya rasulallah, gaya mana ya zame. Saboda ibada ce, ibada bakka yinta da molanka, bakka yinta ka ce haka ka ga ya kamata, sai ka tabbatar yadda zaka yin wannan ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tukwana zatta amsu, tukwana zatta zama ibada. In dai ba irin ta annabi bace, to kai aikin banza ba kai ibada ba. Shine gaskiyar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance ka mishi da'a a dukkan umarnin shi, ka kiyaye da abin da ya hana, kuma ka gaskata a dukkan labarin da ya bada, sannan kuma kada ka bauta ma Allah sai yanda ya tsara. Wannan shine gaskiye san annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma shine gaskiye yi mishi biyayya. Yace wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam. Sai ta biyu yake cewa ita ce kuma, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wannan ita ce ma wadda aka yi sani kuma aka yi yawan yi. Wannan ita ma manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya koya ta, kuma ta tabbata zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam. Ita ce salatin da Imam al-Bukhari ya rawaito ta, Muslim ya rawaito ta, Nisa'i ya rawaito ta, gatanan dai su Humaidi gabaki ɗayan su Ibn Munda duka sun rawaito wannan salati daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha hadithun, suka ce hadha hadithun jumi'a ala sihhatihi, wannan hadithin an gamu akan ingancin shi, cewa manzo sallallahu alaihi wasallam haka yace a mai salati. Daga cikin magabata wani yake cewa, idan kai rantsuwa ka ce wallahi zan ma annabi salati, to wannan rantsuwar taka bata kubuta ba sai kai wannan salatin ga manzala sallallahu alaihi wasallam, to kwana rantsuwarka za ta tabbata kuma ta kubuta, cewa ba kai kafara ba. Amma in kai wani salati ba wannan ba, to kai kafara ba, saboda ba kai ba irin wanda aka tambaye annabi ya koya sallallahu alaihi wasallam. Sai salati na uku ko yace, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. To wannan me bambancin shi da wanda ya gabata? Wa ala ali Ibrahim wancan aka ce ko, shi kuma wannan sai aka ce wa ali Ibrahim, kenan dai kusan duka abu guda ne aka faɗa.
kaga wancan ma da aka ce wa ala ahli baitihi wa zurriyatihi wa azwajihi, kaga shi ma abu guda ne. In aka ce ali baiti, an ce iyalan gida, kaga akwai iya, akwai mata, akwai kowa ci, kenan ba a ware wani ba, wani bai ware, kenan a can da aka zanu aka ce iya, aka ce mata, wannan kamar an yi tafsiri ne, kamar an yi fasara ne, an yi fasara ahli baiti ne, an yi fasara ahli baiti ne wa ali Muhammad, kenan an yi fasara iyalan shi ne. Yau idan kana magana akan iyalan ka, babu da ka ware waɗannan guda daga cikin waɗannan guda uku, ba ka ware matanka ba, ba ka ware zuriyarka ba, ba ka ware iyanka ba, ba ka ware kanka ba kuma a ciki, duka su ne ake kira da iyalai. Za mu ga wannan kashi-kashi a cikin fa'ida da za mu ɗauka ta salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sai na hudu, shi kuma shi ne Allahumma salli ala Muhammad annabiyul ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad annabiyul ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Kaga shi wannan bambance shi da wancan, akwai ƙarin na annabiyul ummi ko kuma hallau da ƙarshe ana cewa fil alamina innaka hamidun majid, a wancan kuma babu fil alamina innaka hamidun majid, kenan bambancin su kenan da wancan. Shi kuma kalma ta annabiyul ummi, annabi al ummi, wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba, wannan yake tabbatar maka da martaba da daraja ta manzala sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance ba karanta ba za a yi, a'a duk abin akai yake, ba karantawa bane ake, abin akai yake a zuciya yake, ba kuma rubutu bai iya bare ka ce wani ne ya zama ya koya mai irin yanda. Yanzu a wannan zamani babu ta yanda za a yi, sai ɗaya-ɗaya daga irin waɗanda suke da mohiba a ce ka iya karatu ko kana da ilimi, a ce kuma baka iya rubutu baka iya karatu ba, yana da wahala. Ko da a ce da ka saurara har da cewa ne zaka ringa yi, to tabbas sai ka samu abin rubutu ko wani makamancin haka, ko kuma ka iya karanta ka karanta ta kunka iya. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kan ma wani ya ce wani ya koya mishi karatun ko a wani littafi ya dauka ya karanta, to dan ka tabbatar da cewa lalle abin shi wahayi ne daga Allah madaukakin sarki. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai ma iya rubutu bai ma iya karatu ba, wannan kuma ba na kasu bace, mu'jiza ce da girma daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Sai na biyar shi ne Allahumma salli ala Muhammadin abduka wa rasuluka kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abduka wa rasuluka wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bakin na aka tsaya, ita wannan kuma bamcinta da na baya, ita kaga wannan akwai abduka wa rasuluka, bawanka kuma manzanka. Kaga dai duka dai abu guda ne. Idan muka ce annabi Muhammad, mun san cewa bawan Allah ne, ko mun san cewa annabi manzo ne daga Allah, kenan ba he ma wannan ba yake suna bin mu bukatar kamar sai an fasara maka daga an ce ma annabi Muhammad, ba bukatar sai an ce ma bawan Allah kuma manzan Allah, saboda ayoyin Qur'ani sun gaya maka Muhammadu Rasulullah. Sai ta gaba ta shidda, ita kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ita kuma wannan tana kama da ta farko da makaranta. Sai ta bakwai, ita kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala ali ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wannan ma ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Imam An-Nisa'i ya rawaito ta, kuma ta zo a cikin Jilawul Afham fi fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam na Ibn al-Qayyim al-Jawzi. To wannan su ne sigogi guda bakwai waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kuma ma'anarsu da kontininsu duk abu guda ne, yawo suke akan abu guda, kuma sahabbai ne suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokuta daban-daban. Wanda yazo ya Rasulullah ya zama salati, manzo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mai, yace ga yanda zakai salatin, wani yace mai ala ali baiti, ala ali Muhammad zuwa ga iyallan annabi Muhammad, sai bar shi a haka nan. Wani kuma yazo sai a buda mai, sai a ce wa ala azwajihi wa zurriyatihi, sai a buda mai ahli baitin da ake ni, ana nihin azwajihi wa zurriyatihi, wani kuma ya bashi a dunkule ta haka nan, haka nan suka ringa zawwa aka ba su wannan sigogi suka rawaito mana ga manzala sallallahu alaihi wasallam duk wanda kai anan ita ce salati ta manzala sallallahu alaihi wasallam idan kai wani salati ba wannan ba ba kama annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba kamar yadda ya koya wannan shine salatin da ya gangaro daga manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka nemo wani daban ne kai ka tsaya ga annabi muhammad ya ishe ka shi yace ma ga yanda zaka yi salati ko ka tsaya akan shi bakka bukatar na wani bakka bukata a ce ma ya kamata ai kaza a bakka bukata wannan mu tsaya akan wannan ya ishe mu shine wanda muke da tabbas muke da guarantee in mun yi shi mu annabi salati tunda shine zo daga sahabbai wanda kuma su ne almajirai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai ce ma ga wani salati biya ce ma ba sahabi ne a shi kuma wanda zai ga ma kin tsakanin shi ma da sahabban ya kai shekara 1000 to kaga shi ne ya ga dama kera kan shi wannan kuma suna zamana tare da annabin ayi ta sabko suka ce ya za a yi yace musu to ga yanda za a yi to in kai wannan he ka huta in kai wannan guda Allah zai ma 10 in kai 10 Allah zai ma 100 in kai 100 Allah zai ma 1000 in kai 1000 Allah zai ma 10,000 in kai 10,000 Allah zai ma 100,000 in kai 100,000 Allah zai ma miliyan kaga wannan shine garantiya to wannan shine salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke da wannan fadala idan kana karanta shi dukkan wani bakin ciki da dukkan abin da ya maka kunci zaka samu sauki shi haka wani sahabi zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah in ringa ma salati kullun in raba wuni na gida hudu in dauki kashi guda in ringa ma salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kai haka yayi yace to in raba shi gida uku in dauki kashi guda yace shi ma yayi yace in raba gida biyu yace shi ma yayi kai yace kai zan wuni kawai ina ma salati yace to in kai haka kai da wani kuncin rayuwa kai da talauci kai da kaza duka manzon Allah ya ce mai ka sha kawai shikenan in dai ka jika bakinka da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to wallahi baka tabiya saboda kullun zaka rayu ne kalkashin kana tahiya kana rayuwa ne kalkashin salati na Allah da mala'ikai yau ya kasance ko da yaushe kana salati ga annabi Allah yana ambatanka wata irin daraja kake nema da ta wuce Allah ya rinka kama sunanka ya rinka cewa kai ma Allahumma salli alaika in kama annabi salati kaga babu daraja ta wuce wannan yi ma manzo Allah salati kwarai yana da fadala yana da daraja mu rike shi da kyau mu rike shi da kyau sai malai kitam na'am
wani sai ga Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ta jifa ai salati ga Allah
bata da matsala amma an bar sunna mai ƙarfi wanda kuma kamata ya a wasa kawai tahiyya ta farko a mata salati tahiyya ta farko a mata salati tahiyya ta ƙarshe a mata salati sai a huta malam ya kawo mana ruwaya ingantatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayya barin salati akan shi a tahiyya ta farko ko tahiyya ta biyu kenan ayin yahi yahi kwanci hankali ba abinda zai rage ba abinda zai kara in ana duba tsawon tahiyya tsakanin tawari ta biyu ita ta ƙarshe ita an ware mata wasu addu'o'i na musamman za mu gansa a gaba idan ka zo tahiyya ta ƙarshe akwai addu'o'i da yawa da aka ware wanda kai ka gaji sai ma ka ce kai bari dai in yi sallama kan ma musu ce wani abu ya faru suna da yawa sosai sun yi da 20 da yawa ne za mu gansa insha Allah a gaba malaje fawaid muhimma fi salati ala nabiyil umma fa'idodi manya-manya masu mahimmanci wajen salati ga annabin wannan al'umma yace fa'ida ta warko abinda za mu fa'idanta da shi wajen salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min al-malhuz iya daga cikin abun lura anna aktharu hadhihi al-anwa'i min siyaki salati ala alaihi sallallahu alaihi wasallam ليس فيها ذكر ابراهيم نفسه مستقلا عن آله وانما فيها كما صليت نعم كما صليت على آل ابراهيم مالكي تيوا ابن لورا ذا زمو دوبا ا cikin dukkan nau'ika na salati da muka zanu yace laysa fiha dhikru ibrahim babu inda aka ambato annabi ibrahim shi kadai banda iyalan shi duk inda muka ambato da cikin wannan sigogin duka an ambato annabi Ibrahim tare da iyalan shi idan aka ce kama sallaita ala Ibrahim sai an ce wa ala ali Ibrahim idan an ce kama sallaita ala Ibrahim sai an ce wa ali Ibrahim sai an ƙara iyallan annabi Ibrahim alaihi salam yace wa inna ma fiha kama sallaita ala ali Ibrahim sai dai yace a ciki akwai ƙari na kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim yace to dalilin da yasa aka yi haka gashi wa sababu fi dalika sababi akan haka anna alur rajul fil lughati al arabiyya iyalan mutum a harshe na larabci yatanawalu ar-rajul kama yatanawalu ghayruhu mimman yaquluhu ya kumshi shi mai gidan kuma ya kumshi wani shi da yake cikin gidan idan aka ce iyalan gidan mutum ana nihin shi mutumin da kuma dukkan wanda yake cikin gidan wanda suke kalkashin shi duka iyalan shi kama fi kauli ta'ala kamar yanda Allah maruki sarki yake cewa inna Allah astafa adam wa nuhan sai ce wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin Allah yake cewa Allah ya zabi annabi adam ya zabi annabi nuhu sai ce wa ala ibrahima kuma ya zabi iyallan annabi ibrahim wa ala imrana kuma ya zabi iyallan imrana ala alamin akan dukkan duniya baki daya to yanzu da aka ce Allah ya zabi annabi Adam ya zabi annabi Nuhu sai ya ce wa ala Ibrahim yana nihin babu annabi Ibrahim iyalan shi kadai ne da ya ce wa ala Ibrahim Allah ya zabi iyalan annabi Ibrahim yana nuna cewa banda annabi Ibrahim cikin zaben iyalan shi ne aka zaba kenan kaga hadda shi su ma iyalan nashi ba su samu daraja ba heda annabi Ibrahim ya kasance baban su in ba da annabi Ibrahim kin ba da ba a zabe sun ba kenan su ma sun tsotsani daga wajen shi to shine malam yace kenan babu yanda za a yi idan aka ambaci mutum to ana ne har iyalan shi gabaki daya idan aka ambaci iyalan mutum ana ne har shi yana ciki kuma fa'ida da zamu duba a wannan aya daga cikin fa'ida da muka dan gani a wannan aya da Allah yace inna Allah astafa adama wa nuhan sai yace wa ala ibrahim wa ala imrana idan muka lura iyan annabi adam mafi ba duka bane ba za a ce mummunai iyan annabi nuhu akwai dan shi ma wanda annabi nuhu yace me ya bunayyar ka ma'ana ya kai dana ka zo ka hausa man bato tare da mu sai dan yace qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma a ni zan hau saman wancan dutsen in ruwan ya zo ni ruwan biya shahe ni ba annabi nuhu yace me la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim babu ho wanda zai sha daga al'amarin Allah sai wanda Allah ya ji kanshi wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mukarrikin sai annabi nuhu sai kawai ruwa irin wani igiyar ruwa ta shiga tsakanin su shi can ya dai Allah halaka shi sai annabi nuhu ya kai jaje sai yake cewa ya rabbi yace innabni min ahli yace ya Allah dana yana daga cikin iyallaina wa inna wa'adaka al-haq kuma alƙawarinka gaskiya ne menene yake yana kai kukan cewa dan shiwa daga cikin iyallan shi ne amma gashi ya halaka yana so kenan in a ceto shi ne a ceto shi sai Allah bashi amsa yace me innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih shi wannan ba daga cikin iyallanka bane ba saboda shi aiki ne mara kyau yau da ya aikata aiki mara kyau kaga shi yasa ba amma an bato ba iyalan shi ba saboda daga cikin iyallan shi an samu gurbatacce shine dan shi amma shi annabi Ibrahim daga cikin iyan shi biyu da aka bamu labari iyan shi biyu da aka bamu labari su ne wa annabi ishaqa da annabi isma'ila dukansu annabawa ne kenan su duka salihan bayi ne annabawa ne na Allah kuma daga annabi ishaqa aka samu annabi yaquba daga annabi yaquba aka samu annabi yusufa kenan kaga idan an ambaci iyalan annabi ibrahim lalle sun kai ambace su saboda iyalai ne annabawa in gidan imrani kuma daga nan ne maryama ta fito daga nan kuma annabi isa ya fito shi kuma kalimatullahi to kaga kenan gidajen wannan guda biyu manyan gidaje ne shi yasa Allah ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan su ba bai bai ba zancen iyallan su amma da aka zo kan annabi Ibrahim da annabi da Imran su sai aka ce Allah ya zabi gidan annabi Ibrahim da gidan dagariyar Imran na mu ci gaba sai Allah ya ce kuma illa ala ludin illa ala ludin najjaynahum bisahab Allah yake cewa sai iyalan annabi Lut najjaynahum bisahab wanda muka tsirar da su a lokacin sahur kenan daga cikin iyallan shi lokacin da azaba ta zo daga cikin iyallan shi matar shi ta hudda ta kai amma sauran ƴan gidan da kuma shi gabaki dai Allah ya tsiratar da su kaga ba a ce ba an tsiratar da annabi Lut ta kai illa ala Lut an tsiratar da iyallan annabi Lut wannan kin da cewa shi annabi Lut din bai ciki yana ciki kenan idan aka ce iyallan gidan wani ana ne hacci hak iyallan gidan shi kenan ba a warewa tsakanin su yace wa minhu qawlu sallallahu alaihi wasallam daga cikin kuma akwai hadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai nuna maka ne zai nuna maka cewa idan aka ce iyallan gidan wani ana ne hacci a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma salli ala ali abi aufa Allahumma salli ala ali abi aufa wale abi aufa abi aufa zakka ya kawo zakkar shi ya hudda sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga zakkata na kawo araba ma waɗanda suka cancanta a basu shi kuma Allah ya yi a cikin Qur'ani idan an ba kawo zakka mi zaka musu salati zaka musu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha wa salli alaihim ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai ka amshi zakka daga cikin dukiyoyin su yace kuma tutahhiruhum biha wa tuzakkihim ka tsarkake su ka tsabtace su da ita wannan zakka da ka amsa zakka wanke dukiyar su daga datti na wasu abubuwa da suka shiga suka huta a ciki su ma kuma za a tsarkake su daga wannan ibada da suka yi sai kuma Allah ya ce wa salli alaihim kuma idan sun kawo wannan zakkai kamar salati sai annabi ya ce ma abi aufa Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kama iyallan gidan abi aufa kamar salati kenan kaga ai da yace ali abi aufa ai bayyanihin banda shi abi aufa kin da aka ce iyallan gidan shi kenan hashi yana shiga ciki dan ambaci iyalin shi bayyana cewa bayya ciki haka nan kuma Allah yake cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahama Allah da kuma albarkashi ta tabbata akan ku ya ku iyalan gidan annabi Ibrahim ahlul bait to kaga ai ba ka ce ba banda annabi Ibrahim cikin wannan rahmat ta Allah jalla jalaluhu albarka kenan dan an ce iyallan shi kadai bayyana nuna cewa shi bayya ciki akwai magana da muke so mu je kanta zamu fahimi wannan mukaddima ce muka idan mu gane cewa idan aka ce iyallan mutum ana nin shi da ɗan gidan shi gaba kidaya ba a warewa ko a ce iyallan kadai ake ni ko a ce shi kadai ake ni zamu fahimi ce me yasa mun kawo wannan magana wannan dai na tabbata an yi bayani gamsasshe akan wannan mas'ala Sheikhul Islam yake cewa qala Sheikhul Islam wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wa li hadha jaa fi aksar al-alfaz yace to haka mafi yawan alfaz suka zo kama sallaita ala ali ibrahim kamar yanda yazo kamar yanda iyallan gidan annabi ibrahim salati wa kama barakta ala ali ibrahim kuma haka yazo kamar yanda kama iyallan gidan annabi ibrahim albarka wa jaa fi ba'daha ibrahim a wasu ruwaya tazo da ibrahim nafsuhu li'annahu huwa al-asl fi salati wa zakat saboda shine asali a wajen yin salatin da kuma wajen zakat da kuma wajen zakat wa kana ya'muru ahlihi bi salati wa zakati wa sa'iru ahli baitihi da kuma sauran iyallan gidan shi inma yahsulu dhalika taba'an su iyallan gidan shi suna samun salatin ne su ma ana suna samun albarkar ta salatin dalilin annabi ibrahim din in ba dan shi ma su ma da bu samu wannan din ba waja'a fi ba'daha dhikru hadha wa hadha tanbihan ala hazaini waja'a fi ba'daha dhikru hadha a wasu salatin kenan yazo da ambatan haka to wannan tambihi ne mukai akan wa'annan guda biyu sai malai yace to idza alimta dhalika idan ka san haka faqad ishtaharat tasa'ul bainal ulama an wajhi at-tashbih wannan akwai wani ilimi na balaga wanda ake ce mai at-tashbih. Me at-tashbih shine kamanta abu. Misali in ce wani jirgi ne, ba ina ne jirgin da ake hawa ba, ana nihin mutum ne mai daukan yawanin jama'a. Idan shi kuma jirgi yana daukan mutum kuma ya dauka shi, idan aka ce wani kamar kogi yake wajen mi, wajen bayar da ruwa, shi kuma wajen kyauta. Idan aka ce wani kamar zaki yake a Larabci, ana nihin kamar zaki yake wajen sadaukantaka, wajen juriya, wajen karhi, wajen mazakunta ko wajen jarumta. To idan aka kamanta mutum da wani abu, wane ne yahi tsakanin wanda aka kamanta da wanda, tsakanin wanda aka dauka aka kamanta da wanda aka kamanta da shi? Yanzu misali idan na ce ma kai kamar zaki kake wajen jarumta, tsakaninka da zaki wanne jarumta? Zaki ko yawwa. Idan na ce tsakaninka da ruwa, kai da ruwa kamar ruwa kake wajen kyauta, wanne ne hibayarwa tsakaninka da ruwan? To lalle kun gane wannan. To mu ci gaba. Wata mas'ala ce an aje hankali amma za a gane. Akwai dan sarkakiya anan, sarkakiya gata. To da aka ce kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima, li'anna al-muqarrar anna al-mushabbah duna al-mushabbah bihi, saboda manzala sallallahu alaihi wasallam aka ce ya Allah kama annabi salati, sai aka ce kamar yanda kama annabi ibrahim salati. Mu kuma yanzu ai da muka ce ka'ida ta larabci ta ce idan ka kamanta abu da abu, wanda aka kamanta wancan shi yake akan wannan. Kenan kamar fasarar nan tana nihin me? Tana nihin cewa annabi ibrahim yahi annabi yahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yahi shi fadala haka, kamar fasarar take nuna ko, tunda shi aka kamanta da annabi ibrahim. An gane shi kuma mi? Muna da tabbaci na hadisi da ayoyi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yahi kowane annabi, kuma wannan babu jidali akan shi, babu dadar akan shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ashraful anbiya'i wal mursalin, shi yahi kowa. To idan kuma an ce kamar yanda aka ma wani, so ake ayi kamar yanda aka ma wani, kenan kamar wannan yahi wannan koko yani. To shine nake so aje hankali sai a gane me ake ni da wannan. Sai malai yace id anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalu min ibrahim, yace amma abu ne husananne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yahi annabi ibrahim fadala, amma an ce ayi irin nashi. Yace wa qadiyatu kaunuhu afdal an takuna salatul matluba afdal min kulli salatin hasalat aw tahsul, yace an takuna wa qadiyatu kaunuhu afdal, qadiya kuma ta kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yahi an takuna salatul matluba afdal min kulli salatin hasalat aw tahsul, to kamata ya a ce salatin da ya kamata a nema, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ita ce ta yi kowace salati. Tunda ya yi kowa ko, to kamata ya salatin shi ma ta yi ta kowa. Kenan bai kamata ba ta kasance irin ta wani za a nema, kamata ya a ce sai dai a nema a yi irin tashi, saboda tashi ce ta yi ko. To malam ya ce ga amsa, wa ajaba al-ulama an dalika bi ajwabatin kathira, malamai sun bada amsa akan wannan mas'ala akan amsoshi kamar haka. Taraha fil fath wal jala, zakka ga amsa wannan idan ka je zuwa ga fatahul bari ko kuma ka koma cikin al jalaul afham fi fadl salati na ibn al qayyim al jawzi. Yace wa qad balagat nahwa asharat aqwal, hakika wasu maganganun da suka zo akan wannan mas'ala kawai an samu wajen guda goma. Ba'duha ashad da'afan an min ba'd, wasu kuma sun yi da'ifanci kamar sun yi rauni akan wasu. Illa qawlan wahidan, yace sai qawli guda daya. Fa innahu qawiyyun, shine qawli mai karfi. Wastahsanahu shaykhul islam wa ibn al-qayyim, wanda kuma shaykhul islam ibn taymiyyah da ibn al-qayyim suke ganin shi. Wannan kuma shine zamu gani wanda shine amsa akan wannan tambaye da aka yi akan cewa wanne yake. Sai ce wa huwa qaulun man qala, shine kaulin wanda yake cewa inna ala ibrahim fihimul anbiya alladhina laysa fi ali muhammad mithluhum. Abinda yasa aka ce kama sallaita ala ali ibrahima, saboda iyallan annabi ibrahim akwai annabawa a ciki, su kuma iyallan manzo sallallahu alaihi wasallam an ce ai shine na karshe ko babu wani annabi bayan shi, kenan a cikin iyallan annabi ibrahim akwai annabawa, su kuma fadala da daraja da ke da kai ta annabawa in aka gama ta. Ba ana magana annabi da annabi ba, ba ana magana annabi muhammad da annabi ibrahim ba, a iyallan kadai mu dauki iyallan kadai. Idan aka dauki iyallan annabi ibrahim annabawa ke da kai daiwa a ciki, idan aka dauki iyallan manzo sallallahu alaihi wasallam babu annabawa, kenan fadalar da annabi kuma yake da ai bayyuwa a gama ta da iyallan manzo sallallahu alaihi wasallam ba dai bane ba ko he suka ce to wannan fada yake suna fifikon yana bayyana anan ta wajen iyallai. Mun fahimci wannan, yace fa iza qalaba lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li alihi min salati alaihi mithlu mal ibrahim wa alihi wa fihim al anbiya hasal li ali muhammad min dalika ma yaliqu bihim fa innahu la yablughuna maratib al anbiya wa tabqa al ziyadati allati lil anbiya wa fihim ibrahim li muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yasul lahu min al maziyya ma la yahsul li ghayrihi. Masaurara da kyau, sai yace to idan aka nema manzala sallallahu alaihi wasallam wa li alihi min salati alaihi, idan aka nema amma manzala sallallahu alaihi wasallam da iyallan shi a mushi salati kamar yanda aka ma annabi ibrahim da iyallan shi salati, alhali a cikin iyallan annabi ibrahim akwai annabawa, yace hasala li ali muhammad min dalika ma yaliqu bihim, to salatin da fadala da daraja da ke da kai ga iyallan annabi ibrahim kasancewarsa annabawa, idan aka dauko wannan fadala da daraja da gare su aka dauko ta aka dora ta ga iyallan manzo sallallahu alaihi wasallam, tabbas ke tayi saura, saboda ba a dauko daraja da fadala ta annabawa ba a basu, sai dai a gutsuru wani abu a basu, an gane. Idan aka gutsuru wani abu aka basu wanda ita ma daraja ce babba, wannan abin da ya saura kuma sai a gama sai a ba manzo sallallahu alaihi wasallam. Manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka gama darajoji na annabawan wannan aka kwasa aka kara mishi anashi, sai kasance ga wanda yake da ganashi na asali, gashi an bashi irin na annabi Ibrahim, kuma hallau gashi na sauran iyallan an tattara hallau an bashi, dole ya kasance ya kere kuwa mana. An fahimci tsere, ya tsere su ta wannan hanya, saboda dama ga tashi daraje, kuma an bashi irin ta annabi Ibrahim, kuma ta iyallan annabi Ibrahim da aka dauko aka rarraba ma iyallan shi, dole ta yi saura, sai a dauko kuma a miƙo mi, saboda shi ne mai gidan ko yawara, sai ya tattara kenan, kaga abin da ya samu ya hina su, shi ne mala yake ni anan. فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء سو ده سو بس كيف درجة النبوة وتبقى الزيادة التي للأنبياء فيهم وفيهم وإبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره يعني سي أقواسو سورا سي أبا منزل الله صلى الله عليه وسلم سي أبن القيم يتي وهذا أحسن من كل ما تقدم وأحسن منه أن يقال سي تيكم ونن شيني أبن ديهي ga abin da ya gabata wa ahsanu minhu an yuqal, yace kuma wanda yake a ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa min ali ibrahim. Masaurari kuma wata magana hallau da malumai suka zakulu suka ce idan ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sai suka ce idan ka ce wa ala ali Ibrahim to annabi Muhammadin ma cikin iyallan annabi Ibrahim yake, kenan kaga ya samu nawa biyu, shi ma cikin iyallan sa yake. Dalili akan haka zuriyar nasabar shi tana ga zuwa annabi Isma'il, shi kuma dan annabi Ibrahim ne alaihi salam, kenan idan ka ce wa ala ali Ibrahim annabi yana ciki, hallo kuma ka zo ka me nan ka ga masu gabaki da sai ka me tashi ta musamman kuma daga shari, yace bal huwa khairu ali Ibrahim, yace kai shi ne ma mafifici a cikin iyayen annabi Ibrahim. Yau idan zaka tambaye annabi Ibrahim a ce to ga zuriyarka ga sunan sa annabi Isma'il sa annabi Ishaq sa annabi Yaqub sa annabi Yusuf ga sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan aka tambaye shi wane ne yayi a cikin su caje annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, caje shi ne dan hari a cikin gidan wannan iman, kama rawa Ali ibn Talha an ibn Abbas radiyallahu anhu, kamar yanda aka rawaito daga ibn Abi Talha daga Abdullahi dan Abbas yake cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah ya zabi annabi Adam da annabi Nuhu da iyallan Ibrahim da iyallan Imran akan duniya baki daya. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas yace Muhammad min ali Ibrahim, annabi Muhammad daga cikin iyallan annabi Ibrahim yake sallallahu alaihi wasallam. Yace wa hadha nassun idza dakhala ghayruhu min al-anbiya alladhina hum min dhurriyyati Ibrahim fi alihi fadkhul rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula. Yace wannan kuma nassi ne idan wani daga cikin annabawa ya shiga cikin zuriya ta annabi Ibrahim, to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya hitantanta ya shiga cikin wannan zuriya. Fa yakunu qaulana, mu kuma sai mu ce indai ya tabbata cewa to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da shi ma ya daga cikin iyallan annabi Ibrahim, to mu ga abin da zamu ce. Kama sallaita ala ali Ibrahim, idan ka ce kamar yanda kai salati ga iyallan annabi Ibrahim, mutanawilan li salati alaihi wa ala sa'irin nabiyina min zuriyati Ibrahim, kana nihin salati a gare shi kuma ga dukkanin sauran annabawa daga cikin zuriya ta annabi Ibrahim. Thumma qad amarana Allah ta'ala an nusalli alaihi wa ala alihi khususan, sannan kuma bantin kame salati a can kasancewa cikin iyallan annabi Ibrahim, kuma hallahu Allah ya umarce mu ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. To Allah ya umarce mu anan ya ce mu meta shi ta musamman, bancin can mun sa shi a ciki, kuma hallo ga tashi ta musamman. Bi kadari ma sallaina alaihi ma sa'ir ali Ibrahim umuman, gwalgwadan yanda muka mishi salati tare da iyallan annabi Ibrahim gabaki daya, kenan mun meta salati a cikin iyallan annabi Ibrahim gabaki daya, wa huwa fihim, kuma shi yana cikin su. Wa yahsulu li alihi min dalika ma yaliqu bihim, sannan hallau kuma iyallan shi da shi sun shiga cikin salatin da aka ma iyallan annabi Ibrahim, yanzu sai a ba iyallan shi abinda ya tantanta a ba su. Wa yabqa al-baqi kulluhu lahu sallallahu alaihi wasallam, sannan sauran sai a ce to babu wanda ya tantanci ya amshi daraja ta annabawa sai annabi, kenan sauran sai a dauko a meka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yake cewa wala raiba anna salatil hasila li ali Ibrahim wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum akmalu min as-salati al-hasila lahu dunahu. Yace kuma babu shakka akan cewa salatin al-salatil hasila li ali Ibrahim wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu tare da iyallan annabi Ibrahim, yace akmalu min as-salati al-hasila lahu dunahu, ita ce salatin ma da ta hitika akan salatin da za a samu ba tare da su ba. Fa yatlubu lahu min as-salati hadha al-amr al-azim alladhi huwa afdalu min mali Ibrahim qat'an. Kuma hallau nema da akai ami salati shi kadai, hallau shine mafi girman al'amari wanda aka nema ayi, wanda kuma هو افضل من مال ابراهيم قطعا. ويظهر هنا اذا فائده التشبيه وجريها على اصله كينان ابنده aka nema amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kasancewa shi na cikin iyallan annabi Ibrahim da kuma wanda aka mai daban, yace dan haka idan ka tashi yin tashbihin wannan je ka da shi a haka nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mushabba kuma shine al-mushabbahu bihi, kenan shine aka ce amma salatin, kuma idan zakai irin salatin hallau irin wanda aka mai ince zaka ce ami. Idan ka ce amin salati kamar yadda aka ma iyallan annabi Ibrahim salati, kamar ka ce amin salati kuma irin wadda aka musu su a kasancewa su iyallan gidan annabi Ibrahim alaihi salam, kenan dai an je an dawo dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki. Sai malai yake cewa wa anna al-matlubu lahu min as-salati bi hadha al-lafzi afzalu min al-matlubi lahu bi ghayrihi fa innahu idha kana al-matlubu bid-du'a inma huwa mithlu al-mushabbah bihi wa lahu awfara nasibun minhu wa sara lahu min al-mushabbah al-matlub akthar min mali ibrahim wa ghayrihi. Yace kenan idan aka buƙaci kamar manzo sallallahu alaihi wasallam salati da wannan lafzi azam min al-matlubu lahu bi ghayrihi fa innahu idha kana al-matlubu bid-du'a inma huwa mithlu al-mushabbah, idan kasance addu'a ce aka nema kai kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati, to ka bar shi akan wancan tashbihin da aka yi. To idan aka tattara abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a cikin salatin in kai ka kare, to sai ka samu yahi wanda annabi Ibrahim ya samu da shi da iyallan nashi ko da a ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai ya ciki idan ka tattara ma'anonin wayannan abubuwan da muka bada yace wanda fa ila zalika mimma lahu min al-mushabbaha bihi min al-hissati allati lam tahsul li ghayrihi fa zahara bihadha min fadlihi wa sharafihi ala Ibrahim yace to wannan kuma yake nuna maka fadala da daraja ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ta bayyana a cikin yi mishi salati wannan wayanda wasu suke ganin wai me yasa za a ce ayi salati manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kamar irin ta annabi Ibrahim gani suke kamar an daukaka annabi Ibrahim akan nan wa sallallahu alaihi wasallam su kuma inda a ce sun ajje hankalin su ma'ana akwai ta a ciki kuma ga ta nan a bayyane kuma ina fatan mu ma mun gama anan abin da yasa akai haka nan na'am sai yake cewa على كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق بهم وصارت هذه الصلاة الدالة على هذا التفضيل وتابعة له وهي من موجباته ومقتدياته صلى الله فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وجزاه أنها أفضل ما يجزي نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيما لكي تيوى سيتزم يمسلا يازم واجبي كما يازم شيني تنتنت أمشي yace fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima yace amincin Allah ya tabbata a gare shi da shi da iyallan shi baki daya wajazahu anna afdalu ma yuzi nabiyyan an ummatihi kuma Allah ya saka mishi da mafi fadalar sakamakon da ake sakanta ma annabi ga al'ummar shi sallallahu alaihi wasallam kenan manzala sallallahu alaihi wasallam idan kace zakka lissafa fadala da daraja da girma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gajiya za ka yi kabari saboda baka san ba adadin mutanen da suka zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko musulmai kuma suka mutu a musulunci duk wanda ya kalmar shahada duk wanda ya salla duk wanda ya karanta Qur'ani duk wanda ya zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kamasho a ciki ka iya lissafa ladan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka iyawa duk wanda ya salla a duniya a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kamasho a ciki ka san adadin wanda suke yin sallah ka san adadin wanda suke yin zikiri ka san adadin wanda suke karanta Qur'ani baka sani ba kenan kaga baka sanin daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai Allah Allah kai san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya daraja take sai dai kawai ka kamanta kuma ka faɗi abin da yazo maka ka faɗi abin da ka gani shi ma ba duka ba zaka faɗi abin da ka wuce dai alfa'idatu thaniya fa'ida ta biyu a gulguje wayar al-qari'ul karim أن هذه السياق على اختلاف أنواعها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وزريته معه صلى الله عليه وسلم فلذلك ليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله صلى الله اللهم صل على محمد فحسب ما ليتي إدم كراتو يا لورا دكان سيقوين دمك كارنتا بدابكوي نيما مزال صلى الله عليه وسلم صلاتي yace gabaki ɗayan su zaka gani an ce wa Allahumma salli ala Muhammad sai an ce wa ala ali Muhammad kenan sai an ambata iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma a ce ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi da matan shi wa zurriyatihi da kuma iyallan shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wasu gojin da muka karanta sai an ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati shi da iyallan shi sai falzalika yace to dan haka فليس من السنة بيا دك تكن سنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي بيا دك تكن أي كتا أمرني نمن زن الله صلى الله عليه وسلم من اقتصر على قوله وندا يدا كتا إذن زي ما مزال صلى الله عليه يتي اللهم صل على محمد كدي إذن كتي اللهم صل على محمد كدي كي شروع تو بكبو بيان دا أمرني يزو دك مزال صلى الله عليه وسلم سيين ديزو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تو إذن كتي اللهم صل على محمد كدي بكي بيان دا مزال صلى الله عليه وسلم يكويا إذن كتي شيني بكي بيان يندا أنه يكويا شيهي كاتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما يندا مكا أنبتا أبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وأن أهل يلن النجرشي sai ka sanya su a cikin kamar yadda ya sanya bakka yin salati ka ware su shine malaki ne kenan idan mun lura haka zamu gani yace balla budda min al-ityani bi ihda hadhihi siyan kamila, yace sai dole ne yace sai ka zo da ɗaya daga cikin waɗannan sigogi yanda muka kasu a cike, tukana zai tabbata kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Yace la farqa fi dhalika bayna at-tashahhud al-awwal wal-akhir wa huwa nasl imam ash-shafi'i fi al-umma, yace kun ba banci tsakanin tahiyya ta hari da tahiyya ta biyu kamar yanda yazo daga imam ash-shafi'i a cikin littafin al-umma. Yace wa at-tashahhud fi al-ula wa thaniya lafzun wahid la yahtalif, tahiyya ta hari da ta biyu yace abu guda ne, ba wani abu da yake banta su. Wa ma'ana qawli at-tashahhud, idan nace at-tashahhud yace ina nihimi at-tashahhud wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ina nihin tahiyya da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kaji an ce tahiyya ana nihin kace at-tahiyatu lillahi, kuma ka kare kace Allahumma salli ala Muhammad, su bi suke tahiyya tare ba abun banta su. Yace la yuzihi ahduhuma an al-akhar, bayya wadatarwa ka kade ka jika daya. Yace wa amma hadith kana wa amma hadith kana la yazidu fi rak'atayn ala tashahhud fa wajibun munkar kama haqaqathu fi ad-da'ifa, hadithin kuma da ake kawwa ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayya karawa akan tahiyyar shi bayya kara komi, wannan hadisi ne munkar, hadisi ne da'ifi, hadisi ne mai rauni, hadisi ne bai tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mala yace na kawo shi a cikin littafi na silsilatul ahadisi ad-da'ifa. Yace wa min aja wa inna min ajaib agulguji wa inna min ajaib hadha zaman, yace yana daga cikin abun mamakin wannan zamani. Wa min al-fawda al-ilmiya, yana daga cikin shirme da rakaka da share-share na ilimi. Ai yajra ba'dun nas, yace wasu daga cikin mutane su yi karhin hali, yana magana ne akan wani malami. Ka san malamin hadisi idan ya tashi ciccire mutum in ya hudu wasu kalmomin sai ka ce wannan malamin an ya mana ƙara kallon shi, to ka dubo ka kai min al-fawda al-ilmiya, yana daga cikin fauda ta ilimi, shirme na ilimi, shine suke ce mara kaka. Na'am. Yace wa huwa al-ustaz Muhammad Is'af an-Nashashibi, wani malami ne ustaz Muhammad Is'af an-Nashashibi, shine yayi wata magana minene fi kitabi al-islamu sahih, a cikin wani littafin shi mai suna al-islamu as-sahih, musulunci ingantacce, wai da ya tashi a cikin wannan littafin ala inkari salati ala al-alifi salati alayhi, sai ya ringa inkari wajen yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati, wai sai yake inkarin a sanya ahalin tsarin zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ma idan an ce Allahu salli ala Muhammad kada a ce wa ala ali Muhammad, wai me yasa za a ce amma ya lalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati, saboda hujja shi ai Allah ya fada zaki da yace ya kuma dina amma ku sallu alaihi wa sallimu taslima, ya kuma bai kuma ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba a ce ba a sarce ne ko ita ce shi ne wanda zai yi rashi a kan magana, sai ki ce an ragal bi muri zalika ku shi bismillahi ar-rahmanir-rahim, yace duk da cewa ya so a cikin sa mai haihu Bukhari da Muslim akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sa abin salati a san da yake da gidan sa, yace wa dai ni ma an jabi da sahaba, yace da wasu yace kiwa da cikin sa abin sun rawai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sa abin salati a san da yake da gidan sa, yace biku yace yunus ka bin ujra wa abu amin as-sa'i وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله ديك وانت أفضل سلوات ولد من ذلك صلى الله عليه وسلم تيوى دائما كم سلالة يجوى في أحاديث أحاديثهم أنه يصدق من النبي صلى الله عليه وسلم ديك وانت من أحاديثه تم بيض من ذلك صلى الله عليه وسلم سكي جاء لازم سلالة كيف تصلي عليها يا ذاك سلالة يا رسول الله فعلمه
sallallahu alaihi wasallam hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya musu yayin da zaku ku salati duk da shi wa hujjatuhu fi inkar anna Allah ta'ala kan yakuru bi qawlihi sallu alaihi wasallam kuma hujjar shi wai akan wannan wai saboda yake inkari bai sa za a wa ala alim faqat wai saboda Allah ba ku sanin a cikin aya bai ce ba amma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ko ta sallu alaihi wasallam da su ai inda Allah ya ce yana so amma yadda manzon Allah sallallahu alaihi da ya kasa cikin kare da sa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne malamin da rubuta hadisi da littafi akan wannan shi kuma shi ne malam Albani sai ku sharadi na ilimi akan wannan magana ke sai ce sai ki cewa kuma an kana wa bala ga cikin kare an yi kuma sahaba ta sa a duhu da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da wani koyi in kai ne ce bai yarda ba sahabbai su tabbai da Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya za mu sallaci shi ba ya zo duk da cewa wa hadisi ya zo da godan sahabbai da dama akan cewa su suka tambaya amma shi wannan ya tashi ya in kai ya ce bai yarda ba kuma yau da take ta da anna salat ma'rufa bi ma'ana an da kuma yace saboda ai sahabbai sun san me ake yi da salat as-salatu wa qulu bi adat yana musu hada ya sun ji an fasara ku kawai ta aka zuwa da kan ta ba ta aka yi za ta la yi ka wannan shi ko hake shi ai sun san kuma ya ake ka ba fa ka kai fa salatu dai ki ka to ta ba ta salatu las da bi wala ta da salatu bacin sun san ya ake addu'a bi ma na tambaye wa hadhihi mughalaqa makshufa sai ma na ba ni ce wannan shirme ne ko wanda aka gamu abu ne kuwa da an da su'alu mai ce da ya kun ala ma'ana salati alayhi hatta ya kun ma'ana hatta ya yi ma da karo ya ce da an da su'alu mai ce tambayar da suke yi da ya kun ala ma'ana salati ba yana nufin ba ma'ana ta salla a lokacin ba ita ba ce ba na ba yadda ba ka ala an tafiye da salati alayhi suna tambaya a kan kaifiya yaya za su saboda idan aka ce a salat za a ɗauke ta akan ma'anar darura ko sallah wani ɗauke guda biyar ma'anar da ke nan a addu'a idan Allah ya ce wa aqimu salat wa tuqimu sallah idan mu kika zamu ku ne kuma a tashi ke tuni sallah duk mu ana zamu dauka amma idan za mu je mu koyi kaifiye yaya annabi goya to wanda saka da mutum ya hada ba za mu yi to haka nan kuma aka koya idan sun ga hanga ya koya cewa idan za a yi sallah domin aiki da aya ta ce wa in salat da an tashi ita ce sallar da ake fara da kafara harama wanda ta kunshi kuɗi ta kunshi sujjada ta kunshi karatu alƙur'ani ta kunshi har zuwa sallar ba wanda ce sallar a ma'anarta ta sallar da ake yi ta ibada sai ma da yake cewa suna tambayar kaifiya kamar yadda ake yi ba suna nufin ma'ana ba sun sa abin da suka tambaya kama ja a fi jami'in ruwa da kamar yadda su a cikin gaba gidan ruwa yau ba za a san da bisa nan sahabbai sun tambaye shi yaya za su yi salati alama sama ka kai inshara ne kuma yadda ya gabata ka kai inshara a kai ya ce wani gina gina fara da rabata ya ce domin har ya ce ba wani abu mamaki ya an ba musu abu wani da ke fiya sharfiya da mu ji mu malaman ba ni da mun da yin inshara ne hakikin hali babu wani abu mamaki dan sun je sun tambayi yaya za su yi wani da shari'a saboda abin shari'a ba yadda za a yi su san shi in za mu yi tsari shari sai ta hanyar shari wanda yake shar'anta wanda kuma a gaban su wane ne ba za a tsada da sani shi ka ga za su tambaya ya da za su salati ya za su wata ibada saboda salati ba za a tsada da sani mun gani ibada ce in kai ku da Allah zai ba goma ba ka zo ba a cikin danya ga karanta abin da kaga dama dole kai ka karanta irin wanda ba za a tsada da sani ya koya ta ci salati cikin ka ya salati ba za a tsada da sani ya koya kuma ya ci ibada ya ce wa haza kama da su abu da yake yi salati da su ya ce to wannan kamata yi in kuna so ki bashi amsa ko ku tambaye shi sanna guda biyar da ake yi bi nisa da kawai ta ala da Allah ya ce wa ki salati Allah ya ce ta sanna فعندما ذكروا من هذا الأصل معنى الصلاة كلها لا يغني مؤنس سؤالي عن كثيرها جريعة وهذا غير ذلك زيت إذا قلت بيش جاية بدين معنى دعوة كيم صلاة أمسا تزيب تجد أمسا سوى لما ذكرت من الأصل معنى الصلاة سمى معنى تسلى تعسلي إذا جب الفاعل ko to wannan wannan da suka sani kasan da asali ita ce addu'a wacce isassu su san ka kike sani dole ne su kuma su tabbata da yake ko wannan abin da kake wannan abin da wanda ba a yi ne ko kuma kenan sahabbai da maza da sallan da sallan dan kasance wasu laraba ba kasance wasu yake larabci da aka ce musu ku tsaya da sallan sun sani a ma'ana ta sallan ana ne ana ne addu'a amma da yake sun san ba addu'a din ba ake yi ana nihin wani aiki ne da ibada ta musamman yadda suka dawo aka koya musu gane zabi inda a ce sun san inda a ce kawai da aka ce wa aqimu salata addu'a ke yi da musu bukatar su tambaya to addu'a za su shige da aiki to idan kuka tambaye shi da wannan magana to ya ake wani sallah guda biyu da suka ji alhali sun san wannan addu'a zuwa sai suka tambaye suke addu'a a lokacin sallah din ko kuka suke amsar da yawa ce amsa shi wa amma kun tatu an jari ilaiha bala shay bala shay dalika annaka umma ma'ruf bil muslimina annabi sallallahu alaihi wasallam huwa tibbi huwa al-mahdi kalam rabbil alamin yace kuma hujja wanda yake magana akan ta yace wa na gari yace abu ne sanarwa a wajen musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kai da mana magana ta Allah rabbil alamin maza da sallallahu alaihi wasallam fassara mana ayyukan qur'ani da hadisin shi idan aya ta sauko bakka iya sanin ma'anar wannan aya sai ka koma ka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ya aiki da wannan shine ka tuka ka fahimci wannan aya ko za ka yi aiki da kai da shi sai ce kamar da Allah ke cewa wa nazzalna ilayka kitabal mubin lil lahi ma nazzalna musaffan baka da alqur'ani domin ka bar kina ba wanda ne abin da aka saukar zuwa gare su kamar yace wa kad bayyana sallallahu alaihi wasallam kafin salat alayhi wa fi hadhihi alqur'an ko hakika magana da Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya yi aiki da wannan aya da Allah yace a fasara ma abinda ake nan alqur'ani maza da ka fasara alqur'ani maza da sallallahu alaihi wasallam ka fasara ma mutane ga yadda za ku gudu salati da ya ci fasara musu wannan aya haka nan Allah yake cewa ba wata ba ku gudu zalika kuma dole ka amshi wannan saboda Allah ya ce wa ma akabu rasulukum wa ma da'aku ban fakkar duk abin da annabi ya zo da shi ko amsa ko da abin da haka ko har kuma ba wata aya Allah ya ce wa ba yadda da dina yukhalifuna amriki an tusibu bidarin aw yusibu adaban kabir yace wa nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sahih mashhur kamar da Allah ta sanar yake cewa a hadisi ingantacce kuma sananne yace ala inni uridu dhikr qur'ana wa dhikr allah yace a saurara ni an ba da qur'ani kuma an ba da wannan hadisin da qur'ani shi ne hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai ce ba shi a qur'ani kada zai ga yadda shi ba shi hadisi to wannan ya bace ya bace saboda alqur'ani bakka iya gane shi sai ka koma a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ji alqur'ani kada zai ka dauka to abubuwa da baka yi su sallar kanta baka yi ta a qur'ani ba a ce wa sallata asuba raka abici ba ce wa ba ka zaura ka abici ba ce wa ba la asaba ka abici ba ce wa ka ka barba ka ka abici isha raka abici ba a ce ba maza da sunan sunan shi ne koya dai ka koya dai ka koma hadisai zaka fahimta haka sai a dama da yake cewa ka guje wale ku shi yace kai to ma da ku wannan da tabar da shashi yace wa man kadi da tabu bi fahjani kalali da kuma abin da suke bayyana daga zancen shi da latacce fi man asa an yi an yi kira da shakku fi salat yace wanda ya kusa ya yi kana yin da ya ba sallah idan kun tambaye shi shin da kiya ta zo alqur'ani bi zai ji ba bi ta kenan binta wa ala ali muhammad ba zo ba a cikin alqur'ani shi yasa ba ai ba to he ka tambaye shi kina sai ka zo alqur'ani na bata so ba tunda bata zo ke nan ba ayi kenan ko da zan zama ta assalamu alaikum ko na yace au an kara ala alhadi tabu salatu was sawm fi halqiha ko kuma au an kara ala alhadi tabu salatu shin idan mai haila ta bar sallah ji wata inkari ne a Qur'ani ba a ce maka baki me hadin da ke zuwa al'ada ba a ce maka bar sallah ba za ka sallah ji wata baki to idan ya ce mai haila ta rinka yin sallah dai maka ya ce dan kuma Qur'ani da nan idan kace ko ni a Qur'ani zaka aje alhali idan ka tana masa shi ke masa Qur'ani dole ne ka yi biya ka gani ya yi fasara ya yi ce da fada zaka gani Qur'ani ne to shi wanda ya kashi kuma amma malam sai ya ce to zan ba shi amsa da wannan tambayoyi sai ya ce kuma tarku salatu wa sallu ya fi hayya yace bida wa hadan la ta'ala la yanzuru da shawu da qur'an wa tabarin karan ya wa wasjud fa to da Allah da mutum da ya ba amma ya abu duru da duru su da kai kenan in kace ya abu da su a qur'ani kada sai ai ya da fada zai ya wa Allah ta'ala da yasku fi qur'an as-salatu wa sawu fi hadith Allah ko yasan ki bi sabbi ma bi jinin al'ada wa bi sabbi wa sanna ba bi sabbi wa azmi ba qul wajibu alayha an yaqum bi dhalika yana wajibu akan tallayi taisu wa an yuwajibuna hadha al-munkar bi ijmali shin hal wa hal yuwajibuna hadha al-munkar fi ikali shin za'a za'a yarda da wannan munkar wanda yake ikali sanya alibai da su da su da su da a cikin salati shin za a yarda da shi akan kan shi da yake da ya kawo wannan abin da gore ne shi ke zai da yake cewa yake cikin al'ada ne kai sallah shin za a yarda da shi shi idan ya ce ba a yi ya sallah shin za a yarda da shi kaga ba da shi ba ke kan amsa ta hudu zuwa gare shi sai ni zuwa in ka da kawo da zai da kuma da shi yace ba ka tarbu da zai da shi yace to idan ya kasance an kira da shi abin da mutuwa don ba fata don ya kasance shi ma ya rada haka kun mun ba fata haka ya kasance kawai sai abin da ya zo a Qur'ani kada ya ce zai sa ya rada shi kenan a bayin dunya abu ne da Allah ya ce sallata idan ya kasance haka ya ce kun mun ba fata wa ya ce to ba kaddar da Allah ya mutu hakika da shi ke wanda suka fi sifata fata da nisa wa kharaju an jama'atul muslimin sun mutu daga cikin jama'a ta musulmi ba daya wa in kana al-akhar faqad wafaqa wa asar idan kuma sai kana cikin sirrin da cewa tayyama ta zo a Qur'ani amma ana yi sirrin da cewa da jinin al-ala ba da sanda ba in dai sirrin da haka to wannan ne sun samu ko suna tare da jama'a ko suna kan ni yace fa baro bi fa baro bi al-mutir wa huwa arduna al-mushashi yace kuma amsar da za su ba wanda yayi wannan inkarin to shi da jin amsar akan shi wannan da kuma da yake inkari yace ai ba a san ya barki yanzu ba sala sallallahu alaihi wasallam a cikin salati saboda bai zuwa Qur'ani yace wa kan bayyana da laka wannan da yake ta kuma bai da maka wa ala dai haka yace fa da an yi wasiri an tuhabu tabu Qur'ani istiqla nasu malami da siya a kai ce to ka shedin kai musulmi ka je da rinka je man gani alqur'ani ka ce amma banta a cikin zara su da su ka shedin ka kace alqur'ani kada yi zaka karanta kuma abin da ka gani a ciki ko ka dauki fasara ta faransai ko ta hausa ka kace ita kadai za ta ishe ka yau idan ka ce fasara kadai ta faransai kadai za ta ishe ka sai ka shi rannan wani ya karanta fasara kadai ta faransai a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wata mace idan zikiya ke sallah ba a tsaye idan kina jin barci kuma duk ga shi ku zai kira su ki sallah jama'a da ke barci duk da shi ki sallah shi kawai da karanta wannan faran ne sai ko tambaya ne tambaya ya ce to ga wani hadisi ba ya ce in ana jin barci ko kuma kai barci sai an tashi kai sallah shi dai na gani a fasara ta faransai ne da fahimci wanda ake yi wanda ce gano haifar ne jikin da jikin bincin da masallaci na can barci ya rinjaye ta saboda tun da samun kai sai ke sanar da na cikin kuka da kuma duk kina yin barci ko dai ki barci ki tashi ki sanar saboda ki dafi da ba ku da na ta na ce ku da barci shi ko da kana ta ce sanar shi a wurin sanar ku ce masallaci ne ya ba a cikin sunnar ma'ul ka karanta wa waytu lil musallin da kazo karanta kawai kan kaga an rubuta nan ko na azaba ya tafi daga masu sallah daga cikin tuwa shi wahala ce duk wannan sallah kai ba wannan karanta ke da abun da to kaga sai ka koma an fasara ma an fahimta da kake yi amma da shi ne da sira yace kashe din ka tabbatar da alqur'ani da kake gani ba tare da kan sunna ta zamanin da sa ba kan bibiya ya magana da kan sunna da fahimci wannan ayi yayi aiki da ita yayi koya yadda za a yi ta wanda shi ne zaka fahimci hakikar abinda alqur'ani ke yace fa innaka lan tastati adalika walau kunta fi duga si ba waje da malika yace saboda fakka iya gani alqur'ani gaskiya abin da ke ko da kai ne si ba waje da lokacin ba si ba waje to shi ne shugaba a harkar da gaba ta rana to ko da kai ne si ba waje a harkar gani larabci to kai gani alqur'ani da kika gani wa shi din dai kace bukatar da sunna da zara sa wa haka bidal amawaka yace misali a gaban ka bayan da shafi da shashi wannan malamin da ya kawo da shi waje yace hada ka da duk bayan da ba ta zuga da shi ta yace ba wani abu bane ya daga cikin manyan malamai amma a harshen larabci ta dai bai san bai gwalance ba a bangaren qur'ani bai gwalance ba a harkar hadisan da zaka sanar sana bai gwalance a bidu ba bai gwalance ba a harkar ilimin addini kawai a harkar harshen larabci linguistic ita kadai iya shi yasa ko ya zo ce zai yi wani akan salati da zara ta dare sana shi yasa sai bace kuma ke kawo ta da shi to kaga shi wannan kawai larabci ne yake yi kai yana yake gani a kuran da larabci shi shi ne sai bace bai gani shi kuma alqur'ani ko ali wannan hawkawa yace fa anta tarawu qaddarta idan tarna da kimi yake gaba kana ganin da ya bace a lokacin da yake jiji da kai da ke zuwa shi daga wannan mistari ala fa'il qur'ani sunna ne ko kawai shi ba wajen gashin qur'ani da sunna bal in ku an kara haka ba haram saboda shi ya mai ta da su kuma ta ba kamar yadda kake da ba wal hamsi da alama da kun tafiya jiddan misali ko aka hada shi yana jewa sosai la yadda su maqam da kai ha gudu ban da jewa da dama amma ba su ko kuma masar ke baya abu da kuma ta baya isa wallahu muwaffiqu anna yuwaffiqu amana ya tabbatar da mu da gaskiya amin za mu dakata wannan kokari ne Allah wa gadada mun fita da shukuri Allah ya bada mun har da babu mu da nan na ba
Ne ba garajo?